快点啊，快点啊，走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀美酒，
快点啊，快点走到海呀。
Da rashin ta yi akan bar arha ko shakka babu Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin jama'a assalamu alaikum kamar yadda wadagil wasunku suka ji makon jiya a cikin bayanansa shugaban Sani Bello Foundation dake horar da matasa sana'o'i daban-daban dake Kwantagora Mallam Zakari Akane yana cewa
Sani Bello Foundation an kafa shi ne a shekara 2011
shekara 2011
dalili da yasa da aka kafa makarantar nan shine shi chairman namu ya duba cewa yara da yawa suna zagaya gari ba ayyukan yi to ana neman aiki yaro mai gama ko degree ko secondary bai samu aikin yi ba shi yasa ya kafa wannan don da koya musu aiki yanda za su yasa tallafa ma kansu su tallafa ma wadansu to shi yasa ya kafa makarantar nan a nan makarantar ana koyar da catering and hospitality kuma inda ana koyawa yara inda za dafe-dafe iri-iri both national and intercontinental akwai fashion designing irin ɗinkin turawa da na namu na gargajiya duka ana koya musu akwai ICT kamar computer engineering computer appreciation programming and networking da ire-iren nan computer ana koya musu duka then akwai animal production that is irin koyan aikin noma kamar poultry da kiwon kaji kifi zomaye
to yau za ku ji daliban da suka samu horo a wannan cibiyar Na farko ga Mallam Aminu Suleiman.
Daya daga cikin dalibai Sani Bello Vocational Training Center wanda yake a karkashin Sani Bello Foundation. Na kuma karanci computer engineering da networking wato harkan gyaran computer da kuma samar da alaka kamar mu ce daura aure tsakanin computoci. Insha Allah.
Abu da anan wannan gidauniya ka koyi wannan gyaran computer.
Kware kuwa anan na koye shi.
Kaman tsawon wani lokaci ka dauka kana koyon wannan aiki?
Mun dauki ya kai alal akalla wata 8 haka. Shine muka koyi wannan abu.
To yanzu ya kake ji gashi dai ka iya.
A gaskiya alhamdulillah ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai matukar amfani sabanin da. Yadda da ina alaka da kwamfutoci to amma kasantuwan ban san ta yadda in matsala kaza ya faru ya za a yi gyara shi ba sai mun dauke shi mun je mun kai zuwa garin wani an kashe kuɗi to amma yanzu alhamdulillah zan iya biya mu kai na bukata zan iya ma biya mu wasu kuma sannan ma har ni ma in samu wani abu a karkashin haka don saboda haka ina jin kaina a matsayin wani irin mutum mai amfani
ka riga ka gama kaman kuna biyan kuɗi lokacin da ake koya muku wannan abu
a gaskiya ba biyan kuɗi haka nan illa dai kawai lokacin da zaka fara akwai wato register da ake yi daga nan a hannun head office na yake register naira 3000 to sannan kuma za a baka uniform da kuma littattafai haka dai da zaka samu na rubutu a naira 7000 kaga akalla in mun hada 10000 kenan ka ku a harkan karatu irin wannan ba zaka ce ka biya ba ya wato shine wannan
ku nawa ne daliban da kuka koyi bangaren computer anan
ito ka san ko computer zamu ce yana da fadi akwai zamu ce ICT ne gaba ɗaya to a karkashin ICT din akwai irin computer engineering mu kenan akwai programmers sannan kuma akwai web designers sannan kuma akwai appreciation to alal akalla in ka hada mu gaskiya muna da adadi mai yawa to sai dai adadin zai iya rikewa shine adadin mu masu gyaran computer din mu in zan tuna mu 7 ne Insha Allah.
Computer wani irin gyara kuke? In ta samu virus ku gyara ko kore in ta ko wani matsala ko ta balle haka ko kuma wasu wayoyi na ta sun samu matsala.
Duka babu wanda ba mu yi. A cikin ta a kunna ta duk matsalar da ta same ta an kunna ta za mu iya gyarawa sannan kuma in a waje ne ta balle ko wani abu ya kone ko canjin wani abu duka insha Allah za mu iya.
Yanzu kuwa ina zaka iya wannan aiki?
Lalle in Allah ya yarda babu haushi.
Yau wani kalubale ka fuskanta lokacin da kake koyon karatun?
To akwai kalubale kala-kala wanda yake aiki ne zan iya ce mai dadi sannan ko mai hadari yana bukatar mutum duk lokacin da zaka yi shi kadan dinga kokari kana aiki da kwakwalwanka kamar misali akwai lokacin da muka zo muna yara ga abinda muka zo yara to sai ko muka je garin aiki muka balla wani abu wanda ke ba in ba tare da wannan abun ba zamu iya ce computer ta mutu ma gaba daya kenan so matuka hankali ya dan tashi marasa ya zai to amma a karkashin kula da shi ainihin malamin namu sai yazo muka sa hannu tare da shi Allah ya sa kuma sai aka abun nan to a daidai wannan lokacin gaskiya abun ya dan tada mu hankali domin mutun ya kawo yaran da bai wuce in ma zai biya ka bai wuce biya ka 1000 ba ka zo ka haifin mashi da matsalolin da kuma computer ta tashi aiki gaba daya ka ga kaluba da ne wannan insha Allah
to yanzu su malaman ku kuna samun matsala da su
a gaskiya ba mu da wani matsala da su mutane ne wanda yake muna zaman lafiya da su amma ka gani mu lokaci muna zauna ba za ka ma iya zata wayennan dalibai da malamai bane suna son mu muna son su muna abin kirki gaskiya tsakanin mu sosai kuwa
yanzu ka riga ka gama an baka takardu ko
na'am insha Allah
to yanzu me ina ka dosa yanzu
to yanzu babban buri na shine kamar yadda niki alfahari da wayennan malaman to ni ma ina kokarin in ga ya za a yi al'umma ta alfahari da ni yanzu ina ne ina shirye-shirye ya za in bude shagona ta hanyar da ina wannan gyare-gyaren sannan kuma zan samar da wasu ni ma wa'inda yake a karkashin na zan yaye su su ma karkashin su ya wasu haka dai amfani ya ci gaba
yanzu suna suka bude shagon gyaran computer a nan Kwantagore kenan
in Allah ya yarda haka nake da burin haka
to wannan yana daukan wasu makudan kudade ne
eh to gaskiya zai zamu iya ce yana bukata domin alal kalla akwai kayayyakin aiki wanda yake gaskiya suna da kudi wanda ke akwai bukata a ce an nemi kudi kafin wannan abu.
Na bayan ita wannan gidauniya na ga kamar ana neman rance da za a bude kasuwanci baka jarabawa ko zaka samu.
To lalle ana ba da rance to kuma in Allah ya so ya da ina nan da tunanin haka. Duk da yake har yanzu dai ban ji sun motsa akan haka ba. Amma dai ina kyautar tsammanin Allah ya da za su fara da.
Yanzu to kai dai matashi ne me zaka ce ma matasa ɗan uwanka waɗanda ba su riga sun kai wannan matsayin naka ba
to matasa gaskiya akwai kalubale a gare mu sosai a wannan zamanin da muke ciki in ka kalli rayuwar matasa akwai hadari akwai ban tsoro kuma akwai ban tausayi a wani lokaci matashi ne mai ji da kanshi yana da karfi zai iya amfanar da kanshi amfanar da al'umma amma sai ga daga karshe bai ma san ciwon kanshi ba hatta abin da zai sa a cikin shi yana nema ne yana jin haushin wasu hakan zai bashi dama tunda ya tashi babu tarbiyya a gida babu kuma abin da zai iya samu kanshi a jiki ko ya ci to sai kasance yana jin haushin mutane daga karshe kawai sai a maida shi karan siyasa daga karshe zai zama suni ɗan sara suka ɗan menene ɗan menene kaga daga karshe zai saka kanshi cikin wani tashin hankali ne ya jawo mu kuma wata ya jawo mu al'umma su ma tashin hankalin
to kamar idan masu hali misali kamar wanda ya bude wannan ita gidauniya idan suka ci gaba da bude irin wayannan cibiyoyi zai taimaka wa matasan
eh zai taimaka amma kuma duk da haka bude wannan abubuwan kawai bai zama dalilin zai iya zama hanyar taimakawan kawai sai an yi kokari an samar da tarbiyya domin duk yadda mutum zai koyi irin wayannan abubuwan in bai da tarbiyya ba zai iya maintain kansa ba ba zai iya maintain wannan ba to a gargashin wannan ne kuma zan yi kira ne zuwa ga iyaye iyaye su yi kokari su ji tsoron Allah Allah ya ba su iyaye amma sun saki iyayen su kamar awaki karazubi baza ba a da bukatun wannan akuyan siran da za a kai ta kasuwa kamar wannan yaron shi ma kenan baza a bukace shi ba sai lokacin da ake son a sashi wani aiki to hakan zai sa shi kuma ya ji tunani irin nashi yaro yana bukatun yau kasance kai ne hankali kana jawo shi kana bashi tunani irin wanda ya dace in ka bar shi shi kuma ba zai bar kanshi ba tunanin shi zai aiki da shi ne don saboda haka ya kasance ana jawo su wani mai kai yau me kake son kai gobe ba ka ganin kaza da kake akwai hadari ba ka ganin kaza an kai shi za ka samu ci gaba to da irin wayannan abubuwan to dole ne za a kokarin samun ci gaba aka samu wannan tarbiyyar kuma aka samu irin wannan kamar shi kwanan Sani Bello wannan taimako da yake to sai ga abubuwa sun ci gaba duk yadda ya kai ga son taimaka wa matasa matukar iyayensu ba su ba su tarbiyya ta garba ba zai taba yiwuwa ba sai dai ma in an jawo su a irin wayannan ma'aikatan su zama musu wani musifa ma wannan shine tunani
jama'a da wannan muka kawo karshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakar ce ba. Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka.